takaitaccen ra'ayi na alusu na mutuwa ta dabika da bangarancin san cewa mutuwa ita ce asarar rayuka, ma musulunci yayi amfani da wannan ma'ana kuma yana faƙida daga gareta a cikin abubuwa da dama, don haka da sanya bata da barin shirya da gaskiya mutuwa shirya ita ce rai da haske shi wanda ya kasance matace sa'an nan muka rayar da shi kuma muka sanya masa wani haske yan tafiya da shi a cikin mutune
kamar wani irinsa a cikin duhuwan baton Allah rai ne kuma sakaci da shi mutuwa ne ya ce
Allah ya ji kansa da rahama kamar mai ammaton ubangijinsa da wanda baya ammaton ubangijinsa kamar rayayyu da matattun amincha na kiran barcin karamar mutuwa wannan yana nuna tashin matatu bayan mutuwa Allah madaukakin saki ya ce Allah yana kashe rayuka a lokacin mutuwarsu
ta wadanda ba su mutu a cikin barcinsu bayana kama matar da mutuwa ta hukunta na aika dan don kaya da dan lokaci lalle a cikin wancan akwai ga mutune wadanda suke tuni takaitaccen ra'ayi na alusunna